Alibos Productions.
Bayan kin shiga raina, kin lage a jikin jakin kama kin mallake jani babu wanda ta fi ki ya fara san ki ba gashi ba. Na fara san ki ba gashi ba. Ba inda za ki ba gani ba. Yan gulu ba to ya kasuwa. Dole da duk ba dadi na dake. Babu laifin da zai hada ni dake.
Thank you.